الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارWa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kwanan wata 16 ko 15 ga watan Ramadana shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina.Shine kuma ya dace da 16 ga watan 4 shekara ta 2022 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. A wannan unguwa ta mu ta Hausawa. A wannana cikin darasin da ya gabata na wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 11 wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin yau kuma insha Allah ta'ala zamu faro karatun daga kan ayar sai kuma mu dora mai Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim.ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi may ya'budu Allah ala harfin daga cikin mutane akwai wanda yake bautar Allah madaukakin sarki ala harfin a gitiye ko a gefe ko a kaikaice ala harfin ay ala tarfin wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ala harfi shine ala shakkinDaga cikin mutane akwai wanda suke bautawa ko wanda yake bautar Allah madaukakin sarki akan shakka. Fa in asabahu khairun idan alkhairi ya same shi sakamakon wannan bautar da yayi itma'anna bihi sai ya nutsu ya gamsu da wannan addini ko da wannan bautar da yayi. Wa in asabathu fitna idan kuma wata fitina ta same shiA sakamakon bautar Allah madaukakin sarki ko karbar addinin musulunci in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskar sa ya fasa addinin ya fita daga musuluncin gaba daya Allah madaukakin sarki yace khasirad dunya wal akhirah irin wannan yayi asarar dunya da lahira domin fitarsa daga addinin musulunci ba zai sa ya samu abin da yake bukata a duniyar ba sannan kuma a lahiran ma da ake tsammanin samun babban rabo yayi asarar ta gaba daya dan duk mutumin da yaje wa Allah madaukakin sarki ba da addinin musulunci ba wannan ko shakka babu makomarsa kai tsaye ita ce wutar jahannama. To kun ga yayi asarar duniya bai same ta ba, lahira ma kuma ba a same ta ba. Allah madaukakin sarki ce zalika huwal khusranul mubin, wannan shine bata wanda yake mabayyani. Idan ba a manta ba wancan sati wannan ayar muka fara fassarawa kuma lokaci muka dakata. Allah madaukakin sarki yana zargin wasu nau'i daga cikin mutane, daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya rarraba tun daga kaso na farko, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid, har zuwa wannan kaso shine kaso na uku. Allah madaukakin sarki ce daga cikin mutane akwai wanda suke bautar Allah madaukakin sarki a kaikaice, ma'ana bauta suke wa Allah madaukakin sarki amma gwada Allah suke yi. Idan Allah ya ba su abin da suke bukata, Allah ya yi musu mai kyau, sun samu arziki, sun samu wadata, matayensu sun haihu, dabbobinsu sun hayayyafa, sai su ce lallai wannan addinin zama ne, wannan addinin karɓa ne, sai su samu nutsuwa a gare shi. Wa in asabatu fitna, amma duk lokacin da wata fitina ta kan musu lokacin da suka shiga addinin musulunci, lokacin da suka shiga addinin musulunci sai arziki ya yi baya, sun karɓi addinin musulunci sai rashin lafiya, sai masassara, sai rashin samun nutsuwa, sai wasu abubuwa na jarraba da Allah madaukakin sarki ya kaddara musu ya same su. To da sun ga wannan inqalaba ala wajhihi, shikenan sai su fita, sai su bar addinin musulunci, sai su kyale addinin musulunci, ce lallai wannan addini ba addinin zama bane. Suna masu rai cewa addinin da suka baro, allolin da suke bautatawa, to lallai sai suke fushi da su, saboda haka sai su ribas, sai su ridda, sai su kuma addinin su na baya, wanda mun kawo maganganun malamai akan wannan aya da muka karanta. Dan abin da ya rage shine lallai ko shakka babu karkashin wannan ayar, dole a hararo a irin dabi'a ta wasu da ba sa jure wa jarrabar Allah madaukakin sarki. Yadda Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar, dole ne ya jarrabe ka, dole ne ya gwada ka, dole ne abu mai kyau ya same ka, dole abu mara kyau ya same ka. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftununa, yanzu mutane suna tsammani kawai dan sun ce sun yi imani sai Allah madaukakin sarki ya kyale su ba jarrabawa. Allah madaukakin sarki ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibina, tabbas Allah madaukakin sarki ya gwada, ya jarraba al'ummomin da suka zo kafin su. Allah madaukakin sarki ya tantance ya ga suwaye masu imani na gaske, sannan kuma ya tantance ya ga suwaye masu imanin ƙarya. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar cewa wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, Allah ya ce lalle za mu jarrabe ku dan mu ga suwaye masu dagewa, masu kokari wajen tsayawa akan addinin musulunci, ba wai sai bai kyau idan yazo za su karba ba, a'a sun san haka sunnar Allah madaukakin sarki take akan dan adam, haka sunnar rayuwa take. Yadda ka samu mai kyau, ka jure, kai haƙuri, kai godiya, to lallai kana nan wata rana sai Allah madaukakin sarki kuma ya jarrabe ka da abin da baka so. Wannan haka rayuwar take gaba daya, dukkanin dan adam gaba daya tun daga kan na farko zuwa na ƙarshe, haka Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwar. Wata rana ka samu mai kyau, wata rana kuma aka san mai kyan ya samu mutum. To ƙarƙashin wannan ayar za mu fahimci wanda suke ganin cewa lallai su fa ba za su shiga jarraba ba, sai su rinƙa raki, sai su rinƙa kai ƙara, sai su rinƙa maganganun da ba su kamata ba game da Allah madaukakin sarki. Ko shakka babu su ma za su iya shiga ƙarƙashin wannan ayar, za su iya shiga cikin wanda idan abu mai kyau ya same su, galibi irin waɗannan mutanen kuma za ku ga idan abu mai kyau ya same su ba sa ba da labari, sai su yi shiru su yi gum. To amma da zarar abu mara kyau ya same su kuma shikenan sun fi kowa raki, sun fi kowa kai ƙara Allah madaukakin sarki, sun fi kowa zama gurare daban-daban, suna ba da labarin halin da suka shiga ciki. To irin waɗannan Allah madaukakin sarki ce ko shakka babu sun yi asara guda biyu. Asara ta farko shine asarar duniya. Menene asarar duniya? Dan idan mutum ya bar addinin musulunci domin Allah ya jarrabe shi, ko kuma ya daina aikin da'a idan kasancewarsa shi musulmi ne dan Allah ya jarrabe shi, to wannan ba zai sa Allah madaukakin sarki kuma ya canza daga abin da ya kaddara masa ba. Abin nan da ya dai same shi dole zai ci gaba da samun sa. Sannan abin da kuma yake tsammani zai samu idan ya bar musuluncin ko idan ya daina aikin da'a ba lallai ya same shi ba. Dan ka'ida shine babu abin da mutum yake samu sai abin da Allah ya rubuta masa. babu abinda mutun zai kai zuwa gare shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara masa. To mutun ya dina aikin da'a, ya fita addinin musulunci saboda Allah ya jarrabe shi da wata cuta ko da wani abin da baya bukata, fitar sa ba za ta sa ya samu wannan abin ba. To asarar duniya kenan, wal akhirah, haka nan yayi asarar lahira saboda Allah madaukakin sarki zai kama shi da laifi a lahira ya kona shi a wuta. Wannan ita ce asarar lahira. Allah madaukakin sarki yace wannan ita ce asara mabayyaniya. Sai Allah madaukakin sarki yace ya da'u min dunillahi, irin wannan mai wannan muguwar dabi'a ya da'u yana kiran min dunillahi wani Allah madaukakin sarki, ma la yadurruhu, irin wanda ba zai iya cutar da shi ba idan ya fasa bautata masa, idan ya masa tawaye ya daina bautarsa. Sannan wa ma la yanfa'uhu, ba kuma zai iya amfanar da shi ba idan ya bautata masa, ya masa da'a, ya masa biyayya. Allah madaukakin sarki yace zalika huwa dalalul ba'id, wannan shine bata wanda yake manisanci. Allah madaukakin sarki yace yad'u, yana kiran laman barruhu, wanda cutarwarsa aqrabu ta fi kusa min naf'ihi, daga amfanarwarsa. Labisal maula, tir da mataimaki idan ya kasance haka. Wa labisal ashir, tunda tir da abokin zama idan ya kasance haka yake. Waɗannan ayoyi guda biyu ci gaba ne na ayar da muka karanta yanzu. Allah madaukakin sarki yana zargin mai irin wannan ɗabi'a wanda yake bautatawa Allah madaukakin sarki a kaikaite a gefe, idan ya samu alkhairi ya zauna, idan ya samu abinda ba alkhairi ba ya gudu. Allah ya ce irin wannan zaka samu yana kiran wani Allah madaukakin sarki irin wanda ba zai iya cutar da shi ba, ba kuma zai iya amfanar da shi ba. Wannan shine hali ko ɗabi'ar duk wani abin da ake bautatawa ba Allah madaukakin sarki ba. Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda zaka bautawa ya iya amfanar da kai amfanin da kake bukata. Allah subhanahu wata'ala shi kadai zaka bijirewa idan ya so ya cutar da kai cutarwar da za ta cuce ka. Amma duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba, dan ka bijire masa babu abin da zai iya maka, dan kuma ka bi shi babu abin da zai iya baka, sai abin da Allah madaukakin sarki kaddara zai same ka. Shi yasa wasu ayoyin a cikin alqur'ani da dama sun bayyana irin wannan matsala ta rashin cutarwa ga wanin Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana cewa ya'buduna min dunillahi, suna bautatawa wanin Allah madaukakin sarki ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wanda suke bautatawa dinnan irin wanda ba zai iya amfanar da su ba, ba kuma zai iya cutar da su ba. Wa yaquluna, sai ku ji suna cewa ha'ula'i shufa'una indallah, ai abin da yasa muke bautata musu, muna bautar su ne dan su kasance masu ceton mu a wajen Allah madaukakin sarki. Ma'ana suna bautata musu ne sun san ba su suka halicce su ba, ba su suka raya su ba, ba su suke ba su arziki ba, amma me dalilin bautar? Wai suna so su kama kafa da su ne, su kai su su samu fada a wajen Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ce hal tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fil ardi fi samawati wala fil ardi, shin su za su bawa Allah madaukakin sarki labarin abinda ke faruwa a sama ko a ƙasa, ko abinda yafi dacewa ya faru a sama ko a ƙasa? Idan akwai wanda ya kamata a ce a rike shi a matsayin wanda zai kusanta mutum ko ya nema mutum ceto a wajen Allah madaukakin sarki, Allahn da kansa shi ya kamata ya ce a rike wani, ba ku ya kamata a ce ku yi tunani da tunaninku ba ku ce a rike wani a matsayin wanda zai kusanta mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yace atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, shin kuna bawa Allah labarin abinda bai sani bane a cikin samai ko a cikin ƙasa? Akwai abinda yake buya ga Allah madaukakin sarki? Allah madaukakin sarki yace subhanahu wata'ala amma yushrikuna, lalle sarki ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki game da abinda suke jingina masa na ababan tarayya. Wata ayar Allah madaukakin sarki yace a wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka la yadurru, Allah ya ce da manzansa tsira da aminci tsar tabbata a gare shi, kada ka kira wani Allah irin wanda ma la yanfa'uka ba zai iya amfanar da kai komai ba, hakanan kuma wala yadurruka ba zai iya cutar da kai komai ba. Sai Allah ya ce da manzansa fa in fa'alta, idan ka aikata haka fa innaka idhan min adh-dhalimin, to hakika kai a wannan lokacin da ka aikata hakan kana cikin azalimai, ma'ana kana cikin masu shirka masu hada wanda Allah madaukakin sarki. Tunda Allah ya gaya manzansa haka, to wane ne kuma zai tsira a kai? Waye zai kira wani Allah madaukakin sarki shi kuma ya kasance bai shirka ba? Babu. Shi yasa kisa annabi Ibrahim lokacin da annabi Ibrahim ya ga mutanansa sun riƙe gumaka suna bautata musu, ya ga sunan katakwaye ne da aka sassako su daga bishiya, aka gyara su, aka yi musu sura ta dan Adam kuma ake bautata musu. Shine sai ya tambaye su cewa hal yasma'unakum idh tad'un, shin idan kun kiraye su suna ji? Idan kuka riƙe su suna jin abinda kuke faɗa kuwa? Aw yanfa'unakum, ko suna iya amfanar da ku? Aw yaburruna, ko kuma suna iya cutar da ku? Wannan tambaya ce mai sauki annabi Ibrahim ya yi musu. Ƙalubale ne, tahaddi ne wanda ba za su iya ba da amsarsa ba. Shin idan kun kiraye su suna iya amsa muku wannan kira? Aw yanfa'unakum, ko kuma suna iya ba ku wani amfani daga cikin abubuwan da kuke nema? Suna iya ba ku arziki, suna iya ba ku haihuwa, suna iya ba ku duk abin da kuke bukata na yau da kullum? Aw yadhurruna, ko suna iya cutar da ku idan kuka ki bautata musu? Qalubal wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna, amsa suka ce duk abin da ka faɗa ba haka bane, ba sa ji, ba sa amfata, ba sa amfanarwa, ba sa cutarwa. To meye dalilin da yasa kuke bautata musu? Wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna, mun sami iyayenmu kawai haka suke, shine muka bi su. Mun sami iyayenmu suna aikata hakan, shi sa muka bi takunsu, muke abin da suke. Saboda haka Al-Qur'ani a cike yake da bayani game da dukkanin wani wanda yake ba Allah maɗaukakin sarki ba, idan mai bauta ya bautata masa, to ba zai iya amfanar da shi komai ba, kamar yadda ba zai iya cutar da shi komai ba. Allah maɗaukakin sarki shi kadai subhanahu wa ta'ala shi ke mallakar amfani. Idan ka bautata masa, ka bi shi, zai baka a duniya, ya baka a lahira. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, ya baka a duniya dan duniyar tashi sai da abin da ke cikinta. To alaka shi yake da abin da zai baka, sannan zai baka a lahira dan lahirar da abin da ke cikinta, nasa ne yasa ka aljanna. Haka nan idan ka kauce masa, ka bijire masa, baka bautata masa ba, shi yake da abin da zai cutar da kai, dan duk wani abin da kake jin tsoro, kake gani na cutarwa ne, nasa ne shi ya halice shi a duniyar. To alaka yana da ikon da zai cutar da kai. Haka nan shi zai cutar da kai a lahira, dan shi ya halicci wuta, shi ya mallake ta, kuma shi zai ayyana wanda zai shiga cikinta. Idan mutum ya bijire wa Allah madaukakin sarki, kuma zai shiga cikin wanda zai shiga cikin wuta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malamai suka ce karkashin wannan ayoyi guda biyu, aya ta farko Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk abin da aka kira wanda ba Allah madaukakin sarki ba, ba zai iya amfanarwa ba, ba zai iya cutarwa ba. Aya ta biyu sai take bayani game da kuma abinda ake bautata wancan wanda ba Allah ba, kamar za su iya amfanarwa, kuma za su iya cutarwa. Bari mu maimaita su. Allah maɗaukakin sarki ya ce yad'u min dunillahi, suna kiran wanda ba Allah ba, ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, irin abinda ba zai iya cutar da mutum ba, ba kuma zai iya amfanar da shi ba. Allah ya kore musu cutarwa, ya kore musu amfani gaba ɗaya. Aya ta biyu sai Allah ya ce yad'u laman darruhu, suna kirar irin abinda cutarwarsa aqrabu, ta fi kusa, min naf'ihi, daga amfanarwarsa. Kun ga aya ta biyu sai ta nuna kuma kamar yana da wani nau'i na amfani da cutarwa, sai dai cutarwarsa ta fi ta me, ta fi amfani nasa yawa. To sai malamai suka ce za a haɗa wannan guda biyu. Magana mafi kyau da na gani wacce ta fito da abubuwan fili shine magana da naga Muhammad Aminuddin Shinqiti yayi a cikin littafin sa na tafsiri Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an. Yake cewa idan muka duba ayar farko da Allah ya ce ma la yadhurruhu, wanda ba za su iya amfanar da ka ba, sai kawo lafazin ma, ma'ana damiri ne na ghairul uqla, damiri ne na abubuwan da ba su da hankali. Duk abin da ka bauta wanda yake bishiya ce, dutse ne, gunki ne, duk abin da baya motsi, wannan babu abin da zai amfana ka. Bar ma shi dutse ko bishiya ko abin da yake makamantan irin waɗannan abubuwan, kai kake su suke buƙatar amfanin ka, dan dole sai ka ɗauke su, ka gyara su, ka goge musu ƙura, ka wanke su, in ba haka ba su yi kansu komai ba. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana bayani a ayar farko irin abubuwan da ba sa iya kansu komai kenan. Aya ta biyu kuma tana bayani, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da ulaman, kaga man ake amfani da shi, tana bayani ne game ga al-uqala, abubuwan da suke da hankali. Kamar misalin da zan ba mu shine kamar Fir'auna. Fir'auna yayi da'awar shi Allah ne yace ana rabbukumul a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, yayi da'awar cewa shi Allah ne.
to fir'auna ya da'awar shi Allah ne kuma an samu wasu da suka bi shi suka yi masa bauta suka bautata masa har ma lokacin da annabi Musa yazo da ayar da Allah madaukakin sarki ya bashi fir'auna yace sihiri ne ya taro masu sihiri yace su kalubalanci annabi Musa alaihi salam da masu sihirin suka zo za su yi fir'auna aiki dan su kayar da annabi Musa kun ga a cikin shari'ar da suka bashi sai da suka ce masa inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina shin muna da wani lada na musamman da ka tanadar mana in mun yi galaba a kansa kun ga wani amfani suke bukata daga gare shi kenan to ashe suna da wani amfanin da suke tsammani za su samu daga fir'auna idan sun bautata masa ma'ana abubuwan da ake bautatawa masu hankali za su iya dan samar da wasu amfanin da mutum zai iya samu to amma amfanin dan kadan ne idan aka kwatanta da cutarwa da yake cutarwa ita ce mafi yawa eh cutarwa shine abinda yafi yawa babban cutarwar shine a ya kasance Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama su abubuwan da suka bautata wadin sun kafirce bautar da suke musu Allah madaukakin sarki ya tattara su gaba daya da su da gumakan nasu kuma ya cilla su a cikin wuta kamar yadda wasu ayoyi suka nuna Allah madaukakin sarki ya ce wa idha hushiran nasu idan Allah madaukakin sarki ya tashi mutane ya tattara mutane ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirina sai kasance sun kasance an adawar juna makiya juna tsakanin su da wanda suka bautatawa da wanda aka bautatawa sai kasance sun kasance makiya sai kasance sun kasance suna tsinene ne a tsakanin su gaba ɗayan su kuma Allah madaukakin sarki zai tattara su ya sa a watsa su ta jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kamar yadda wata aya ta nuna Allah madaukakin sarki ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum irin waɗancan abubuwan da kuke kira a duniya a matsayin ababen bauta a matsayin kishiyoyi ga Allah madaukakin sarki idan kun kiraye su la yasma'u du'a'akum ba za su iya jin kiran ku ba saboda gumaka ne duwatsu ne katakwaye ne babu abin da za su iya ji shine in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u idan ma wanda kuke kira din masu ji ne mastajabu lakum ba za su amsa muku ba a kaddara ma masu ji aka kirawo mutane ne wanda za su iya jin abin da kuke faɗa to me za su iya ba ku na abin da kuka roƙa mutum ya roƙi arziki mutum yana ba mutum arziki ne babu wani mutum da ya isa ya ba dan uwansa mutum arziki saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama kuma za su kafirce wannan shirkar da kuka yi da su Allah madaukakin sarki ya ce la yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari sama da wanda yake ƙwararre gwani subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce labisal maula tir da mataimaki idan ya kasance wannan shine dabi'arsa irin mataimakin da ba zai iya amfanar da kai komai ba zai iya cutar da kai komai ba kuma ya kasance ma in ma yana da amfanin cutar wasa tafi amfanin sa yawa to tir da mataimaki in ya kasance haka walabisal ashir kuma tir da dan dangi idan ya kasance haka abinda ake nufi da al-ashir shine as-sahib wal khalil eh wanda kake tare da shi kullun to tir da abokin da zai kasance ba zai amfana da kai komai ba sai dai ma cutarwar da yake maka tafi amfanin nasa yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce
inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar
na'am
إن الله يفعل ما يريد
نعم
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يبيد
نعم
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد
الله مدوكين سركي يتي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد Allah madaukakin sarki ya biyo ayar da ta kare da inna allaha yudkhilu alladhina amanu lallai hakika Allah madaukakin sarki yana sanya wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari jannatin a cikin aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu ke gudana ta karkashin gidajensu Allah madaukakin sarki ce inna Allah lallai Allah madaukakin sarki yaf'alu ma yuridu yana aikata abin da ya ga dama malamin tafsiri suka ce wannan ayar kusan ciko na hudu ne na kashe-kashe da Allah madaukakin sarki ya yi na mutane bayan ya kawo wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hud wa yattabi'u kulla shaytanin marid sune na farko sai na biyu wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sai na uku wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf to sai na hudu sai Allah madaukakin sarki ya cike su da wanda suka yi imani ma'ana idan muka koma farkon surar Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu Allah ya kira duniya gaba ɗaya mutane kowa wannan kiran ya shafe shi yace ittaqu rabbakum ku kiyayi dokokin Allah madaukakin sarki ku ji tsoron Allah madaukakin sarki to a cikin mutanen nan da Allah madaukakin sarki ya kiraya kusan duk duniya sai Allah madaukakin sarki ya raba su kashi hudu yace daga cikin su akwai wanda suke jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki kuma suke bin kowanne shedan wanda yake mai taurin kai kamar yadda muka faɗa shine sune masu bin mutane ko masu bin shugabannin su akan bata sannan na biyu Allah madaukakin sarki yace daga cikin mutane akwai masu bin daga cikin mutane akwai masu jayayya a cikin sha'anin Allah madaukakin sarki ba tare da ilimi ba ba tare da shari'a ba waɗannan su ne a immatin dalala ɗin su kansu ma'ana jagororin ɓata Allah maɗaukakin sarki su ma ya kawo su waɗannan duk an kawo su ne a cikin babin zargi da babin rashin kyautawa sannan sai na uku su ne ita ce ayar da muka kammala wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah maɗaukakin sarki akan shakka to sai na hudu wanda Allah maɗaukakin sarki su kuma yabo ya kawo musu ma'ana su sun yi abin da ya dace da Allah ya kira ya ce a kiyaye shi a ji tsoransa to sai suka amsa kiran Allah madaukakin sarki sai suka tsoranci Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce innal ladina amanu ko kuma inna Allah yudkhilul ladina amanu hakika Allah madaukakin sarki zai shigar da wanda suka yi imani ma'ana daga cikin wancan kasan akwai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari suka amsa kiran Allah madaukakin sarki sai Allah yake kawo busharar abin da zai musu sakamakon wannan aiki nasu sayace inna Allah yudkhilul ladina amanu lallai Allah madaukakin sarki zai shigar da wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagartattu me ina zai shigar da su jannatin aljannati sai Allah kawo lafazin da siga ta jam'i aljannatai ma'ana aljannar ba guda ɗaya bace dan duk wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya shiga aljanna kowanne mutum daya aljanna ma da za a bashi guda biyu ne Allah madaukakin sarki ce wali man khafa maqama rabbih jannatani ga dukkanin wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki yana da aljannate guda biyu sannan ita kanta aljannar mataki mataki ne kowa da akwai irin tasa ta wani tafi ta wani ta wancan tafi ta wannan kowa gwargwadon yanayin aikin sa gwargwadon aljannar da zai samu to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kawo lafazin da lafazin jam'i jannatin Allah zai sa su a cikin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda qurama ko kuma qurama take gudana ta karkashin abinda tajri min tahtiha al-anhar qurama take gudana ta karkashin gidajen su Allah madaukakin sarki ce inna Allah yaf'alu ma yurid lallai Allah madaukakin sarki yana aikata abinda ya ga dama ne Allah madaukakin sarki abinda ya so shi yake aikatawa babu wanda yake tilasta Allah babu wanda ke sa Allah madaukakin sarki yayi abinda bai ga dama ba shi sai Allah madaukakin sarki ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna Allah madaukakin sarki yadda lamarin sa yake la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar Allah a ce Allah dan me kai abu kaza ba a tambayar Allah madaukakin sarki sai Allah ce wa hum yus'aluna su bayi su ake tambaya eh shi yaf'alu ma yuridu duk abin da yaso ya ga dama shi yake aikatawa subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ce man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda duk yake zato yake tsammani an lan yansurahu Allah cewa Allah madaukakin sarki ba zai taimake shi ba shi wa kenan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wanda dai yake tsammani Allah ba zai taimake annabin sa ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi falyamdud bi sababin ila samai to ya ja igiya ya mika igiya da asbab suka ce abinda ake nufi da asbab shine alhabal ita ce igiya ya mika igiya ila samai zuwa sama thumma liqta sannan sai ya yanke igiyar falyanzur idan yayi haka sai ya duba yaga hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz shin kaidin sa da dabarar sa da kullakullan sa za su tafi masa da fushi da damuwar da ke cikin zuciyar sa yan uwa wannan ayar malamai sun yi fassara ko kuma sun yi fassarori masu dama akan ta me ake nufi da falyamdud bi sababin ila samai thumma liqta falyanzur hal yudhibanna kaidu ma yaghiz amma za mu fa fassarori guda biyu ne saboda su suka fi kusa da daidai kuma su malaman tafsiri suka farin jayarwa galibi a cikin littafin sa na tafsiri fassara ta farko ita ce fassara da ibn kasir ne rin jayar cewa duk wanda yake tsammani daga cikin wanda suke wa annaba hasada daga cikin wanda suke wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fito na fito suke adawa da da'awarsa Allah madaukakin sarki ce duk wanda yake tsammani Allah madaukakin sarki da ya turo annabin sa ba zai taimake shi ba sai Allah ya ce to falyamdud bi sababin to ya mika igiya ya ja igiya ya mika ta ila sama'i zuwa sama anan as-sama suka ce abinda ake nufi shine as-saqaf ma'ana saman gidansa kenan kamar a ce nan rufin kwano idan suka ce ka'ida a larabci duk abin da yake sama wajen da yake murtafi ya dagu haka ana kiransa as-sama suka ce to a wannan ayar abin da take nufi da as-sama shine saman gidansa ma'ana duk wanda yake tsammani Allah ba zai taimaki annabin sa ba to ya sami igiya ya kai ta zuwa sama ya daure ta a rufin gidansa thumma liqta sannan ya daura ta a wuyansa ya shake wuyansa har sai ya mutu suka ce abin da yasa aka ce alqatu aka kira shi da at-takhannuq saboda lokacin da mutum yasa igiya ya shake wuyansa wannan shake wuyan nasa da yana yanke masa mai numfashi yana yanke masa numfashi ya mutu shi yasa suka ce at-takhannuq ma'ana shakewa aka kira shi da mai da alqatu yankewa ma'ana dalla dalla abinda Allah yake cewa shine duk wanda yake tsammani Allah ba zai taimaki annabin sa ba to ga shawara an bashi wani abu ne da aka gaya masa wanda ba zai yiwu ba ya je ya gwada ya gani ga yadda abin yake mutun ya sami igiya ya je ya sa a rufin gidansa ko a rufin ɗakin sa kamar yadda ake gani ko kamar yadda wasu suke yi idan ya sa igiyar sai ya shake wuyansa da ita sai ya shake wuyansa sai ya mutu idan yayi haka falyanzur sai ya duba yaga hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz irin dabarar da yake da kaidin da yake akan lalle kada addinin musulunci addinin da annabi ya zo da shi ya ci gaba shin wannan damuwar tasa da rashin kwanciyar hankalin nasa shin zai tafi dan ya kashe kansa abin zai tafi ba zai tafi me yasa ba zai tafi ba saboda sitil dai Allah madaukakin sarki zai ci gaba da taimakon annabin sa ba zai fasa taimakon annabin sa ba wannan ita ce fassarar da Ibn Kathir ya rinjayar a cikin tafsirin sa wasu daga cikin malaman tafsiri kamar irin fassarar da aka rawaito daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin malaman tabi'ai masana tafsirin Al-Qur'ani yake cewa abinda ake nufi da wannan ayar shine falyamdud bi sababin ila samai duk wanda yake tsammani Allah ba zai taimaki annabin sa ba to ya ja igiya kai ta sama wannan ana nufin as-sama al-ma'ruf sama dai wanda aka sani can sama mutum ya ja igiya kai ta can sama in zai iya dama ai da gani tahaddi ake yi tahaddi ake ana so a nuna maka wannan abinda kake tsammani ne Allah ba zai taimaki annabin sa ba zai yiwu ba to mutum ya ja igiya kai ta sama idan ya kai ta sama falyaqta sai ya yanke igiyar ma'ana sai ya yanke taimakon da Allah madaukakin sarki yake bawa annabin sa tunda taimakon da Allah yake ba annabin sa daga ina yake zuwa daga sama to tun daga sama yake zuwa idan mutum ya sa igiyar ya je sama to sai ya hana taimakon zuwa mutum ya sa igiya ya je sama ya hana taimakon zuwa mutum yayi haka sai Allah madaukakin sarki ya ce falyanzur sai mutum ya duba ya gani hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz shin abin da yake kulla wannan na makirci da yi wa addinin musulunci kawo masa cikas da tazgaro shin wannan damuwar ta za ta bata zuciyarsa Allah madaukakin sarki zai tafi masa da ita amsa shine ba zai tafi masa da ita ba shine amsa Allah madaukakin sarki ba zai tafi masa da ita ba Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara addinin musulunci shine addinin da zai samu daukaka annabawansa da manzanninsa da ya turo su ne za su samu rinjaye a kan wanda duk ba su ba Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya taimaki manzanninsa da annabawansa da wanda suka biyo bayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lakataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah madaukakin sarki ya ce hakika Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ya zartar nan kataba ay qada iqaba kinan ya hukunta ya zartar la'aghlibanna lallai ni zan yi nasara mu za mu yi nasara inda Allah madaukakin sarki ana ni wa rusuli da manzannina Allah madaukakin sarki ya kaddara ya tabbatar lallai da shi da manzanninsa su za su yi nasara wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai Allah madaukakin sarki ce lallai sai na taimaki manzannina inji Allah madaukakin sarki ce lallai hakika sai na taimaki manzannina fil hayatid dunya anan rayuwar duniya manzo zai zo da addinin da Allah ya turo shi da shi Allah madaukakin sarki zai taimake shi ya buda masa duk wata hanya da zai isar da wannan manzancin nasa har sai ya isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai isar Allah zai taimake shi ya kare shi daga makiya ya kare shi da dukkanin wani hali kamar yadda Allah ya ce da manzansa wallahu ya'simuka minan nas Allah zai baka kariya daga mutane ba wanda yake cin maka ba wanda yake sai kai inda kake sai manzo ya gama isar da duk abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai isar sannan kuma sai Allah ya dauke kayansa ta hanyar da ya ga dama amma dai Allah ya kaddara sai ya taimaki manzanninsa babu wanda yake ya hana Allah madaukakin sarki ya ce yayi mai qubul ashhad da kuma ranar da shedu suke tsayawa dan ba da sheda hakanan dukkanin wanda suka biyo hanyar annabawa matakar sun tsaya sun kiyaye shar'in da Allah madaukakin sarki ya gindaya to su ma Allah yayi alƙawarin zai taimake su kamar yadda ya taimaki annabawansa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace lallai haƙi ne Allah yace haƙi ne akan mu mun wajabtawa kanmu mai nasrul mu'minin taimakon mu'minai saboda duk mu'minai wanda suka tsaya a hanya irin ta annabawacin suka biyo Allah ya taimake su akan ta ba su kauce daga hanyar annabawan nan ba to su ma Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin sai ya taimake su saboda duk lokacin da kuka ga taimako bai zo al'ummar musulmi ba to lallai akwai dan wani abin da aka samu matsala a hanya eh a cikin abubuwan da manzanni suka zo suka yada akwai inda aka dan kauce wa hanyar manzanni to ka'ida kuma da shar'i ne Allah madaukakin sarki in an kauce to Allah madaukakin sarki babu ruwansa eh Allah madaukakin sarki babu ruwansa amma matakar kun tsaya a hanyar da manzanni suka zo da ita suka koyar suka tafi suka bata akai ba ku kauce ba to Allah madaukakin sarki zai taimake ku shi yasa za ku ga bayan mutuwar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi lokacin sayyidina abubakar siddiq an samu nasara da taimako na Allah madaukakin sarki har khalifancin sa ya gama bayan ya rasu an dawo da mutane da suka yi ridda bayan mutuwar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi akwai mutane da yawa da suka yi ridda suka ba addinin musulunci suka ce ba dai dan annabi ake addinin ba to annabi ya bar duniya mun daina addinin musulunci bayan rasuwarsa annabi tsira da amince bayan rasuwar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya taimaki sayyidina Abubakar Siddiq ya je ya dawo da wanda suke riddan nan aka turmuzi hancin su suka dawo addinin musulunci wanda su kuma suka ki aka karkashe su Allah madaukakin sarki ya taimaki mu ne saboda sun tsaya akan hanyar annabawa lokacin sayyidina Umar shi ma Allah madaukakin sarki ya taimake shi haka lokacin sayyidina Uthman lokacin sayyidina Ali Allah madaukakin sarki yana ta taimakon mu ne saboda suna nan a tsaye akan ka'idar da Allah madaukakin sarki ya ajiye ta bin takun annabawa inda annabawa suka tsaya nan suka tsaya shi yasa sai Allah ya taimake su amma daga lokacin kuma da aka fara kaucewa hanyar annabawa aka fara dan saudewa aka fara samun matsaltsalu a hanya to sai kasance Allah madaukakin sarki ya zara hannunsa to sai ku ga musulunci ga musulmi amma kuma arna sun fi tasiri arna sun fi ƙarfi arna su suke fada aji sai abinda suka ce zai a duniyar musulunci eh ai ta addu'a ga musulmin ga addinin ana ta kokari amma kuma sai ku ga abin yaki wa me dalili akwai matsala da aka samu a hanya amma yadda Allah madaukakin sarki yayi alƙawari lallai Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari eh lallai Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari saboda haka abin da yasa abin bai yiwu ba matsala aka samu a hanya wajen kaucewa sharadi wajen sauka daga ka'idojin da annabawa suka tafi suka ban mutanen su akai saboda haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wannan aya mai albarka cewa man kana yadhunnu an la yansurahu Allah wanda duk yake tsammani Allah madaukakin sarki ba zai taimaki annabin sa ba fi dunya wal akhira a duniya da lahira to falyamdud bi sababin ila sama lalle ya sami igiya ya zira ta zuwa sama ko saman ɗakin su ko kuma can sama kamar yadda malami suka fassara thumma liqta sannan ya yanke ta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghib ya duba yaga shin wannan dabarar tasa za ta tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikin da ke zuciyarsa ba za ta tafiyar masa da shi ba shine a wata'ar Allah madaukakin sarki yake cewa qul mutu bi ghaibikum eh qul mutu bi ghaibikum kace musu ya rasulullah mutu bi ghaibikum ku mutu bi ghaibikum da takaicinku da damuwarku da bakin cikinku Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid kamar haka ne Allah madaukakin sarki anzalnahu ya saukar da shi shine kenan alqur'ani kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya saukar da wani littafi mai girma na alqur'ani wanda ayatin ayoyi ne bayyinatin bayyanannu filla filla dalla dalla komai a bayyane Allah madaukakin sarki ya bayyana komai gwargwadon bukata wa anna Allah yahdi man yurid lallai Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama yana shiryar da wanda ya so ne malami suka ce wannan hidaya ce ta taufiki shiryawa ce ta datarwa domin shiriya kala biyu ce kamar yadda malami suke bayani akwai hidayatu irshadin wa bayani shiriya ta bayani shiriya ta nusarwa kamar duk abinda masu wa'azi suke yi da abinda annabawa suka zo da shi wannan shiriya ce ta bayani ayi abu kaza daidai ne ayi abu kaza ba daidai bane a bar abu kaza addini baya so ayi abu kaza addini yana son sa wannan shiriya ce amma ta bayani akwai shiriya ta biyu ita ce hidayatu tawfiqin shiriya ta datarwa ma'ana ko da an yi hidaya ta bayani to sai Allah madaukakin sarki ya ga dama sannan kuma shi wanda aka yi bayanin ya karbi bayanin ya masa amfani to shari'a ta biyu Allah madaukakin sarki kadai yake da ikon yinta shine a kimsawa mutum shari'ar ya karba kuma yayi aiki da shari'a a cikin zuciyarsa wannan babu wanda yake da ikon yin wannan sai Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya ce wa anna Allah yahdi may yurid lallai Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal ladhina ashraku
na'am
innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah
na'am
إن الله على كل شيء شهيد
الله madaukakin sarki yace innal ladhina amanu lallai haqiqa wanda suka yi imani wal ladhina hadu da wanda suke yahudu masu bin addinin yahudanci kenan was-sabiina da sabi'awa wan-nasara da masu bin addinin nasara kirista kenan wal majusa da majusawa majusu su ne masu bin addinin bautar wuta kenan wanda suke bautar wuta wal ladhina ashraku da wanda suka yi shirka da wanda suka yi shirka wajen hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bautarsa waɗannan gaba ɗayan su Allah madaukakin sarki ce inna Allah yafsilu bainahum lallai Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakaninsu yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid lallai Allah madaukakin sarki mai shaida ne game da dukkan komai. Wannan aya ɗan uwana masu albarka, Allah madaukakin sarki ya kawo nau'in mutane guda shida. Nau'in mutane guda shida wanda suka yi imani da Yahudawa da Sabi'awa da Nasara da Majusu da wanda suka yi shirka. Guda shida Allah madaukakin sarki ya kawo, wanda duk wani addini da ake bi a duniya, kowane irin addini ne, daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci duniya aka fara aiko da manzanni zuwa yanzu, babu addinin da zai fita daga cikin wannan addini. Su ne addinan da Allah madaukakin sarki, ko kuma su ne abubuwan da kowanne irin nau'i na al'umma suka yarda da shi, suka bautatawa ko kuma suke bautatawa. Kaso na farko Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu, su ne wanda suka yi imani. Wanda suka yi imani sun kunshi wanda suka yi imani tun daga kan lokacin manzo na farko, shine annabi Nuh alayhi salam, ko annabi Nuh alayhi salam har zuwa yanzu, duk sun shiga ciki. Innal ladina amanu duk sun shiga ciki, bai shafi iya al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. Saboda haka duk wanda ya yi imani da annabin zamaninsa, ya yi imani da Allah, ya yi biyayya ga annabinsa, to ya shiga cikin innal ladina amanu. Sai wallazina hadu, da wanda suka ce su sune Yahudu. Yahudu sune mabiya addinin annabi Musa alaihi salam, mabiya addinin annabi Musa alaihi salam, su ake cewa Yahudu. Malami suka ce asalin sunan Yahudu daga ina ya samu asali? Malami sun yi bayanai masu dan dama, suka ce sunan Yahudu, wasu daga ciki suka ce sunan Yahudu ya samu asali ne daga Hawada. Hawada huwa taubatuwar ruju'u. In aka ce hawada, abin da yake nufi shine komawa ga Allah madaukakin sarki da tuba zuwa gare shi. To an kirawo su Yahudi ne saboda sun koma ga Allah madaukakin sarki, saboda fadin annabi Musa alaihi salam a cikin suratul A'raf da yake cewa inna hudina ilaika, ya ubangiji hakika mun koma mun tuba zuwa gare ka. To fadin annabi Musa da yake hudina ilaika, to sai aka dauki wannan kalma aka areta, sai aka samu suna da mai Yahudu. Wasu malamai suka ce asalin sunan Yahudu kenan. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, abin da yasa ake ce musu Yahudu asali saboda sunan ɗaya daga cikin kakanninsu ne na sama, shine ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam mai suna Yahuza. Yahuza eh, yanzu ma akwai suna Yahuza ko ana sa suna Yahuza. Suka ce to akwai ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam, wasu daga cikin malaman tafsiri ma suka ce shine babban ɗansa Yahuza. To daga shi ne aka samu wannan suna na Yahuza. Su kuma Larabawa sai suka yi ibdalin zalun, sai ta koma dalu, sai suka canza wannan zalun din sai ta koma dalu. Mai muka ce Yahuzu, sai aka ce musu Yahudu. E Yahudu asali daga sunan Yahuza ne. Wasu malaman suka ce asalin inda aka samu sunan kenan. Wasu malaman suka ce a'a, inda aka samu sunan Yahudu daga al-mutahawwid ne. Al-mutahawwid shine al-mutaqarrib, mai neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Saboda daga cikin su akwai wanda suke neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki, to sai aka kira su, aka aru wannan kalmar, aka istiqa'in daga al-mutahawwid, sai aka kira su daga al-yahud, sai aka kira su al-yahud. Wasu kuma suka ce abin da yasa aka kira su Yahudu daga al-hawadatu. Al-hawadatu abin da yake nufi shine al-mawadda, soyayya. Ma'ana saboda sashin su yana son sashi. Yahuda mutane ne masu son junansu. Eh, su abin da suke gani ma shine duk mutum in dai ba Yahudi bane to ba zai shiga aljanna ba. Ba zai shiga aljanna ba. Bar ma suka ce su sune ayyan Allah. Suka ce su ne sha'abullahi al-mukhtar. Su ne ɗan na Allah madaukakin sarki, zaɓaɓɓu wanda Allah ya zaɓa. Duk wanda ba su ba to sai dai biyu bayan su. Saboda haka, saboda wannan soyayya da take tsakanin su, sai aka kira su da suna al-yahudu, ma'ana daga al-mawaddatu ne. To abin nufi dai Yahudawa dai sune mabiya addinin annabi Musa alaihi salam. To Allah madaukakin sarki ce hakika wanda suke imani da Yahudu, sai ya ce was-sabiina, da sabi'awa. Sabi'awa ita kalmar as-sabiuna, ana ce musu as-sabi'a. As-sabi'a mufrad ɗinsa shine as-sabi'u. Fassararsa da Hausa shine karkatacce, wanda ya karkace. fa'ana wanda ya bar addinin sa zuwa ga wani addini idza kharaja min dinin ila dinin akhar idan mutun ya fita daga addinin da aka san shi na iyaye da kakanni mutun ya taso ya ga a garin sa ga addinin da ake bi kaushi kuma sai aga ya canza addini sai a ce masa sabi wanda ya karkace ma'ana ya fandarewa addinin iyayensa da kakanninsa shi sa mushrikan makka suna kiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wannan sunan na as-sabi'u ma'ana ala za'amihim suna riya cewa wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karkatacce ne me yasa saboda annabi ya taso ya tara suna karanta me suna bautawa me suna bautawa gumaka eh suna bautawa gumaka lata da uzza da hubal da waye to sai annabi ya karkace musu sai Allah madaukakin sarki ya bashi wahayi sai kawo addinin musulunci to musuluncin da annabi ya zo da shi suka ce annabi ya karkace addinin su eh saboda haka suna kiran annabi da as-sabi akwai hadisin bukhari da ya tabbata hadisin da yake bayani game da halaccin sharwa a cikin mazadatu mushrika shin abin nan salka ta mushrika wata rana annabi yayi tafiya da sahabbansa sai aka je inda za a yi sallah amma babu ruwa a wajen gaba daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi sayyidina ali ibn abi talib Allah kara masa yarda da shi da wasu sahabbai ce a je a nemi ruwa duk inda yake a cikin daji ne to da ka sayyidina ali ya nusa da shi da wannan mutanen kawai suke tafiya suke kawai ko za su riski ruwa ko wanda yake da ruwa sun yi nisa kenan kawai sai su ga wata mata ita kadai a cikin daji wata mushrika ita kadai a cikin daji kuma ga ruwa nan ta dauko a kanta a cikin salkarta da yawa sai suka tambaye ta suka ce baiwar Allah ana za mu samu ruwa muka fito nema sai ta girgiza kai ta ce lallai tace kun ga wannan ruwan da yake kaina tace tun jiya kamar yanzu na fito neman su har yanzu sai yanzu na zo nan wajen ma'ana in za su tafi neman ruwa sai sun kwana sun yi nisan da za su dawo su kawo annabi ruwa kuma a lokacin sallah za a yi ta lokaci sai sayyidina Ali ce haka ne tace eh sai ce to tunda haka ne shikenan mutu wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su kwace ba ba su ce kawo ruwan nan ba su yi mata fashi da makami a sai suka ce to wuce mutu wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai san yadda zai yi da ke sai ta ce waye kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce wannan annabin da Allah ya aiko na ƙarshen zamani sai ta ce huwal ladhi yuqalu lahu sabi shine wannan wanda ake cewa karkatacce ya karkacewa addinin mutanansa shine malisa ya din huwal ladhi yuqalu lahu sabi shine wanda ake cewa karkataccen nan sai sayyidina Ali ce huwal ladhi ta'anina amma je shine da wanda kike nufi bai ce shine ba sai ce wanda kike nufi mu je sai suka sata a gaba suka tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka je annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai bayar Allah kawo ruwan naki annabi ya karbura ya ce a kawo wani abu mai dan fadi kamar kwano ko abin nan ko daru ko botiki ko baho sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya juye ruwan nan a ciki ya sa hannunsa mai albarka yayi addu'a sai ebo ruwan haka sai ruwa ya rinka fita ta tsakankanin ɗan yatsunsa sallallahu alaihi wasallam dukkanin mutanen da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama da mutum nawa kowa sai yaje alola ya sha aka shayar da dabbobi kuma kowa ya cika abin da yake da shi na salkasa ta ruwa amma ruwan nan bai ragu ba sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya ragu a cikin ruwanta annabi ya ce mata kin ga ruwanki tace eh ya ragu tace bai ragu ba tace to shikenan aka dura mata ruwanta a cikin salkata ta ji yadda ta dauko shi haka yake sai annabi ya ce to dakata ai tunda muka bata miki lokaci muka dauko ki muka kawo ki nan wajen ba zan barki haka ba sai annabi ya sa aka shimfada wani abu sai annabi ya ce to duk mai wani abin arziki mai guzuri ya kawo mata sai raka mai naira 10 mai naira 20 mai gurasa mai cikui ne mai kaza sai aka rika sa mata kankace mai an tara mata tarin arziki dukiya mai yawa aka dauka annabi ya ce to wannan din naki na dauki ki ta bayar wa Allah shi ya ta dau wannan abin tana ta mamaki eh tana tafiya tana waigowa ko za a biyo ta a ce ta kawo da ta je wajen mutanen ta je kauyen ta tace wallahi na zo muku daga wajen mutumin da tace wannan in dai ba annabin Allah bane to ban ga matsafi da misiri irin sa ba tace wannan mutumin in dai ba annabin Allah bane to ban taba ganin matsafi irin sa ba saboda abin da ta gani ban mamaki tace na ga abin mamaki ruwa na aka karba aka kaza da shi ko kadan bai rugu ba sannan bayan haka kuma kalli tarin dukiyar da aka tara mu sallallahu alaihi wasallam shi yasa saboda darajar wannan mata duk lokacin da annabi ya fito za a je akai hari kauyuka na gefen Madina sai annabi ya ce ai wannan kauyen matan nan ce da ta bamu ruwa mu kewaye masa sai aka kewaye mutanenta saboda wannan alherin da tayi annabi ba a manta alheri yan uwa yake kasance mai rike alheri duk lokacin da wani wata ta miki alheri to ba a manta alheri shi haka ake san dan adam haka ake san mutum ke kasance dan halaka duk wanda ya maka alheri to kada ka manta da shi komai kankanta alheri idan ka samu dama kai masa alherin da yafi nasa haka dabiyar annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi take baya manta alheri duk mutumin da zaka yi masa alheri ya manta da alheri sai to me ka taba yi min ko kuma dan kai min kaza to kaza din ba alheri bane shi dan kai min kaza sai me to wannan ba mutumin kirki bane wallahi ba mutumin kirki bane mutumin kirki shine wanda duk kankanta alheri in kai masa baya mantawa haka dabiyar annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi take shi yasa wannan mata wannan abin da ta yi annabi na ba su ruwa kun ga ruwanta bai rago fa amma duk lokacin da aka zo ta annabi sai ce a kewaye su kuma da suka ga haka duk lokacin da za a kewaye da za a zo sai annabi ya ce a kewaye da ƙarshe suka ce to mu me zai hana mu musulunta ne dukkanin su gaba ɗaya suka mutu suka shiga addinin musulunci kun ga ai tausasawa ta yi amfani ko to abin da ya kama wannan shine as-sabi'u shine karkatacce saboda abin da ake nufi da as-sabi'u ko as-sabi'una sune wanda suka karkace wa addinin da mutanen su suke kai to malamai suka ce su wannan sabi'awa me suke bautatawa galibi abinda malaman tafsiri suka fi tafiya akai shine masu bautar taurari su ake cewa sabi'awa masu bautar taurari wanda annabi Ibrahim alaihi salam yayi gwagwarmaya da su annabi Ibrahim alaihi salam yayi gwagwarmaya da su falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilina lokacin da dare ya shiga yayi duhu sai taurari suka fito sai annabi Ibrahim ya ce to wannan shine ubangiji na ai shine ubangiji na ala za'amikum ala i'tiqadikum abisaraya wakku da abinda kuka kudirce falamma afala da safiya ce taurari suna fitowa da safe babu taurari da safe sai annabi Ibrahim ya ce to la uhibbu al-afilina bana san ubangiji mai guduwa idan na riki ubangiji mai guduwa ina so na roki abinda nake so a lokacin da bayana kuma zan roka kenan to suka ce sabi'awa sune masu bautar taurari Allah subhanahu wataala ya ce wan nasara da nasara nasara sune mabiya addinin annabi Isa wanda su muka fi sani a ƙasar mu su aka fi sani da Kirista da Hausa ko a ce musu mushaf da musulmi wannan tsohon suna ne abinda yasa ake ce musu mushan tun farkon shugowar turawa kasar nan kasashen mu na Afirka lokacin da suka zo suka yi mana mulkin mallaka to sun shigo ne da siffa ta mushan wanda suka rinka kokarin shigar da mutane addinin su ta hanyoyi daban-daban to kiristoci su ake cewa nasara asalin wannan suna na annasara wasu daga cikin malami suka ce abin da yasa ake ce musu annasara saboda lokacin da annabi Isa yayi kururuwa yace man ansari ila Allah waye zai taimake ni zuwa ga Allah madaukakin sarki na samu dama na yada addinin Allah madaukakin sarki qala al hawariyuna sai mabiya annabi Isa na kusa da shi yan gani ka shenin sa sai suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka wanda za mu taimaki addinin Allah madaukakin sarki to daga nan aka samu wannan suna na me na annasara kamar yadda wasu malaman suka ambata wasu suka ce kuma abinda yasa ake ce musu nasara sunan wani gari ne mai suna an-nasira gari ne da yake a Palestine shine garin da aka haifa annabi Isa a garin sunansa an-nasira to sai ake jingina mabiya annabi Isa zuwa ga wannan garin nisbaci zuwa ga wannan garin ma'ana nasara nisbaci zuwa ga gari to nasara dai su ne mabiya annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ce wal majusa da majusawa majusu ita wannan kalmar galibi an fi jinta amma da wahala yanzu ka iya tantancewa yayin ba majuse a nan kasar tamu ko a yankinmu galibi a Iran suke inda majusawa su ne masu bautar wuta su itikadin su suka ce alloli guda biyu ne akwai Allahn haske akwai Allahn duhu eh su kun ji mugun akidan su suka ce asali Allahn guda ɗaya ne kawai sunansa Yazdan sunansa asalin Allahn kenan wata rana sai ya yi tunani cewa ya kamata ya samar da wani Allahn da zai rinka kalubalantarsa kun ji wani mugun tunani wai sai ya samar da Allahn da yake Allahn duhu, shi kuma sunansa Ahrumun, shi ne Allahn duhu. To tun da ya samar da shi kuma shi kenan sai suke ta ƙalubalantar juna, suke ta kishiyantar juna, ba a gamuci tsakanin Allahn haske da Allahn duhu. To su Majusa suna bautatawa Allahn hasken ne, saboda shi yake kawo alheri, shi yake kawo duk wani abin da ake bukata, shi kuma Allahn duhu bangaren sharri yake kawo. To kun ga waye zai bi sharri? To suna bauta Allah alkhair ne, shi yasa suke kunna wuta su bautata mata. Me ya dalili? Saboda suka ce wuta haske ce, kamar ishara ce zuwa ga Allah da suke bautatawa Allah haske ne. Kai suna nan a Iran Majusawa kenan. To da su Allah madaukakin sarki ce wallazina ashraku, da dukkanin wanda suke shirka. Kalmar allazina ashraku ta shafi duk wanda ya bautatawa gunki, ko wanda ya bautatawa dutse, ko wanda ya bautatawa bishiya, ko wanda yake tsafi, ko wanda bashi da, duk sun shiga cikin allazina ashraku. Duk wanda ya bauta wani abin da ba Allah ba, banda waɗansu abubuwan da muka ambata, ya shiga cikin wallazina ashraku. Allah ya ce inna Allaha yafsulu bainahum, lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci tsakanin waɗannan tawagogin ko jama'ar guda shida a yawmal qiyamah, ranar tashin alqiyama. Bana Allah madaukakin sarki zai hukunci tsakanin musulmi da waɗannan farikoki guda shida. Allah madaukakin sarki zai ba musulmi gaskiya su tafi aljanna, sauran kuma Allah madaukakin sarki tura su wuta. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, lalle Allah madaukakin sarki mai shaida ne ga game da dukkanin komai, wanda yake a fili da wanda yake a boye, wanda muka aikata duk Allah madaukakin sarki zai yi shaida a gaban a ranar tashin alkiyama. Yan uwa, insha Allah ta'ala anan zamu dakata, sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu, sai mu ci gaba daga aya ta 18. Abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.